saboda haka hannu a tafa godiya gare ka Allah nai 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 har na kasa ubanmu wanda ke cikin sama ya kamata mu dogara ga Allah amma dan Adam da Adama ya dogara ga kansa shi yasa rayuwa ya zama zaman azaba mu yabi Yesu mu tsira ku zo mu taka maganan Allah rai da lafiya daga samaniya har cikin duniya uba da 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 ruhu mai tsarki a duk sarakuna Allah shine sarki mu bi shi da bauta da ban gaskiya karfin mu a cikin ikkilisiya sai mu tafa sai mu taka sai mu tafa ku zo mu taka
ya Allah na ba ka zuciya na
Allah